أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراءة من هنا لتفسير كتاب الزهد زعم تشهر فدالي أكي قد تعالى لبسك في الفساد وعلى هاك التكاسر الرشاد أكي mana wani an share ya unida ne mana ya aki ya kai dan uwana kar dalal labusuka zaman ka yayi yawa firfa sadi a cikin barna ka share guri ka zauna a cikin barna aki ya kai dan uwana kar dalal labusuka lubusuka zaman ka ya tsawaita firfa sadi a cikin barna wa alhaka takasuru attakasuru san tara dukiya shine alhaqum at-takasur hatta zurtum al-maqabir wa alhaqa at-takasur al-takasur tara dukiya wa alhaqa shine ya shagaltar da kai ar-rashadi da gaban shiriya san tara dukiya shine ya shagaltar da kai da gaban shiriya shine wa alhaqa at-takasur at-takasur san tara duniya wa alhaqa shine ya shagaltar da kai ar-rashadi daga bin shiriya shine aki wannan ya unida aka share dama yawanci shawar ya unida tana da fuskoki da yawa aki ya kai dan uwa na dalla dalal suka hakika zaman ka yayi wa filfasa da cikin barna at-takasuru san tara dukiya wa alhaka shine ya shagaltar da kai ar-rashadi da ka tsaya ka bi shiriya saboda mi in kace zaka bi shiriya watakila kana ganin wasu abubuwan ka wasu abubuwan ka da duniya ba su tafi yadda kake so ba tabassar qaddana minka zahabu wa bi'sa zadu zaduka lil ma'adi tabassar qaddana minka zahabu wa bi'sa zadu zaduka lil ma'adi tabassar yace ya kai dan uwana ka fadaka shine tabassar ka fadaka ka sa basira a cikin lamarinka shine tabassar ka fadaka ko kuma ka sa basira a cikin lamarinka ko kuma kace tabassar ka tsaya kai tunani ka lura da kyau qaddana minka zahabu az-zahabu tafiya shine mutuwa qaddana minka ya kusance ka mutuwa ta kusa zuwa gare ka ma shine qaddana minka zahabu mutuwa ta kusa ta zuwa gare ka wa bi isazadu guzurinka yayi muni shine wa bi isazadu guzurinka kuma yayi muni zaduka irin wannan guzurin naka lil ma'adi zuwa ga lahira saboda baka tanda ayyuka masu kyau wannan guzurin naka yana da matsala fa wa bi'sa zadu wannan guzurin naka yayi muni zaduka a ce wannan ayyukan su ne guzurin ka lil ma'adi zuwa ga lahira gaskiya sai ka canza saba min kalfu adu falam tuzikhu jihadun nafsi awjaba fil jihadi saba min kalfu adu falam tuzikhu jihadun nafsi awjaba awjabu fil jihadi saba minka alfuadu alfuadu zuciya saba minka ta karkato da kai zuwa ga san zuciya falam tuzighu kai kuma baka karkatar da ita ba zuciyar ta ja ka kai kuma baka dawo da ita daidai ba shine saba minka alfuadu alfuadu zuciyar ka saba minka ta karkatar da kai gabarin gaskiya falam tuzikhu kai kuma baka juyo da ita ka dawo da ita kan daidai ba shine falam tuzikhu baka karkato da ita ba ka hana ta bin wannan abin da tashi take kokari ta fada jihadun nafsi jihadi na zuciya kai jihadi ka yaki zuciyarka ka dawo da ita kan hanya shine jihadun nafs awjabu shi yafi ma wajaba fil jihadi daga jihadi ka je ka ce zaka dauki takobi ka kashe kafirai ai kai ma akwai kafirai a jikinka ka dauki takobi ka je yakar wani kai ma baka rabu da san zuciya baka rabu da masifa da bala'o'i na hasada da keta ba to wannan jihadin yakan zama ba shi da amfani saboda ko jihadin in baka yaki zuciyarka ba sai kai shi ba dan Allah ba in kai ba dan Allah ba kuma shikenan sai zama ba jihadi ba ko kuma kai shi saboda neman duniya sai zama ba jihadi ba ko kuma kai shi saboda dama wani ya bata maka rai akwai wanda akwai wata kissa na sayyidina Ali da ake gaya mana tun muna yara cewa sayyidina Ali an zo wajen yaki ya yaki wasu kafirai yayi abin da yayi na jaramta ka san manya to ya dauko takobi zai raba wannan kafirin biyu sai kafirin ya tofa wa sayyidina Ali yau yana tofa wa sayyidina Ali yau sai sayyidina Ali sai fasa sara shi sai kafirin yake tambayan sai ce gashi zaka sara ni kuma ka fasa sai ce ai yawun da ka tofa min ne da ka tofa min yawun sai na jira ina ya baci kar na kashe kai zama na kashe ka ne saboda ka tofa min yawun yasa bazan kashe ka ba kun ga lalle sufaye sun fi mu gaskiya cewa lalle lalle sai an gyara zuciya sabamin kalfuadu azu alfuadu zuciyar ka sabamin ka ta karkatar da kai gabarin gaskiya falam tuzikhu baka juyo da ita ka karkato da ita ba jihadun nafs jihadi ne yakar zuciya ka yaki zuciyar ka ka zama mutumin kirki kai ma a karan kanka tuko aujabu shi yafi zama wajibi akan ka fil jihadi daga jihadi ka je ka yaki wasu ra'aytu qad arabat ka ila jalali wa qulta ila mutaba'at al fuadi ra'aytuka qad arawta ila al dalali ila al dalali wa qulta ila mutaba'at al fuadi ra'aytuka yace ya kai dan uwa na ganka qad arawta ila al dalali qad arawta ka bujira ila al dalali zuwa ga bata ka bujira zaka shiga cikin bata shine ra'aytuka na ganka qad arawta ka bujira ila dalali zuwa ga bata ka tunkari bata gadan gadan wa kusta ila mutabi'atil fuadi wa kusta ka karkata wannan wa kustin sai ka dauke ta da ma'anar karkata wa kusta ka karkata ila mutabi'atil fuadi zuwa ga biyayya wa zuciya shine mutaba'a shine bin abu kwabo da kwabo ila mutabi'atil fuadi mutabi'atil fuadi zuwa ga biyayya wa zuciya naga ka karkata zuwa ga biyayya wa zuciya shine wa kusta ka karkata ila mutabi'atil fuadi zuwa ga biyayya wa zuciya wa qadat kalma asi haisu sha'at akafu alayka min yawmit tanadi wa qadat kalma asi haisu sha'at akafu alayka min yawmit tanadi waqadatka alma'asi alma'asi ayyuka na zinubai waqadatka suna ta janka haisu sha'at duk inda suka so ayyuka na sabo suna ta janka duk inda suka so saboda sun fi karfinka sun ci karfinka sun kewaye ka shine waqadatka alma'asi ayyukan sabo suna ta janka haisu sha'at duk inda ta so akafu alaika ina jiye maka tsoro ya kai dan uwa min yawmit tanadi daga ranar alkiyama yana daga cikin sunan alkiyama yawmut tanadi qur'ani ma ya fada ma'ana ranar kira da za a ce ina masu kaza ku zo akafu alaika ina ji maka tsoro min yawmut tanadi daga ranar kira ita ce ranar alkiyama wasara zimamu qalbika fi yadayha fa'alfat kam ra'in salisal qiyadi wa sara zimamu qalbika fi yadayha fa'alfat kam ra'an salisal qiyadi wa sara zimamu qalbika fi yadayha zimamu qalbika ragamar zuciyarka wa sara ya kasance fi yadayha a hannun sabo ka tattara ragamar ka ba wa sabo shine zimamu qalbika ragamar zuciyanka wasara ya kasance fi yadayha a harin ayyukan sabo fa'alfat kamra'an sai aikin saban ta same ka mutun ne salisal qiyadi mai saukin majanya shine salisal qiyadi mai saukin majanya da an ce i kaza shikenan sai ta yi shi yasa wanda baya iya rike fasari ko baya ake kiransa ta salisali ake cewa salisal bawl ma'ana fitsarin kawai da yazo fita zai to shi ma mutum ya zamto salisal qiyadi shikenan ba a shan wahala da shi duk inda za a tura shi rami duk wata halakar da aka masa talle take karba zai shine salisal qiyadi wanda yake da bugun mu na gida ya gyara fa alfat kamra'an wannan radin fataha ce ba kisra ce da ita ba ba fata ba kisra ba ce a radin fa alfat kamra'an ba ri'an ba fa alfat kamra'an radin fataha ce wasara zimamu qalbika fiye da iha zimamu qalbika ragama zuciyarka wasara sai ta kasance fiye da iha a hannun sabo fa alfat kamra'an su wadannan ayyuka na sabon fa alfatka sai suka same ka amra'an wani irin mutum ne salisal kiyari mai saukin majanya laqad nudi talittir halifasma nida arzari'ina ala lhisadi laqad nudita litar halifasma nida arzari'ina ila lhasadi laqad nudita haqiqa an kiraka litar hali saboda tafiya shine zuwa ga mutuwa kenan shine laqad nudita haqiqa an kiraka litar hali zuwa ga tafiya fasma to kaji wannan kira nida azzari'ina irin wannan kiran da aka maka nida azzari'ina irin kira ne na manoma ilal hasadi zuwa ga girbi irin kiran da manoma suke zuwa ga girbi kaga idan aka shuka abin shukawa in lokacin girbin sai ko a girbe shi ko kar a girbe shi ma karshe faduwa zai da kansa idan gero ya nuna ko dawa ta nuna ko masara ta nuna ko ka girbe ko kar ka girbe karshe faduwa za ta yi da kanta saboda haka shi ma mutum idan ya cika ya kai tsufar da ya kai ko ya mutu ko kar ya mutu dai ba ya iya amfanin komai shine laqad nudita haqiqa an kiraka littar hali zuwa ga tafiya fasma kaji nida azzari'ina irin kiran masu shuka sune manoma ilal hasadi zuwa ga girbi za ga suna kira to fa lokacin girbi fa yayi yunadi kal munadi kullu yawmin fala tatasammamna anil munadi yunadi kal munadi al munadi mai yin kira yunadi kai yana kira kullu yawmin kowace rana kullun kabarin kai yana kiranka kamar yadda ake ga mana kullun kabari kara matso kai yake to yunadi kal munadi to wannan matsokan da yake kamar kiran kai yake fa cewa fa gani fa nan na zuwa gani nan ina zuwa yunadi kal munadi al munadi mai kira yunadi kai yana kiranka kullu yawmin kowace rana fala ta tsama manna kada kai ka zama kurman ƙarya shine ta tsama manna kada ka zama kurman ƙarya anil munadi ga mai kiranka karfa ana kiranka kana jin kiran kuma kan na baka ji shine ta tsama manna kada kai kurumta ta ƙarya anil munadi ga mai kira tunda dai an kira ka to ka amsa kada ka ce ba za ka amsa ba to kaga in ka ki amsa ma ya ka iya ai dole ne baka amsa din shi ma wannan siyaki ne na wa'azi na tsoratarwa kamar karfa in mutuwa ta zo ta shiya da kai ka ce ba za ka ce ba to yaya ka iya to duk wannan siyaki shi ma duk wa'azi ne a ciki kafa kamu shibura asika min nazirin wa hal ba'ad al mashibi min ar ruqari kafa kamu shibura asika min nazirin wa hal ba'ad al mashibi min ar ruqari mashibura asika furfurar da take kanka kafaka ta ishe ka min nazirin mai gargadi da kan ka fari ne baki ne sai wasu farare suka fara sauka daddaya daddaya to wannan abu ma ya ishe ka gargadi shine mashibura asika furfurar da ke kanka kafaka ta ishe ka min nazirin daga duk wani mai gargadi wahal min ar-ruqari shin akwai wani sauran bacci ba adala mashibi bayan kai furfura kaga dai watakila furfuran nan ba ta fara cin maka ba sai ka shekara 30 watakila din da ko wanda suke yin furfura ma kafin shekara 30 yaro ma ana ya samu furfura a jikinsa la'akari da kamar wasu sinadarai da suke yin kasa a jikin mutum sai furfurar ta fito to wahal min ar-ruqadi shin akwai wani sauran bacci ba adal mashibi bayan kai furfura sama da shekara 30 kana bacci har yanzu baka gaji da baccin ba sai da furfura ta zo kuma zaka gaza ai ba zaka gaji da bacci ba shine wahal min ar-ruqadi shin akwai wani bacci ba adal mashibi bayan kai furfura baccin da kai tai tun kana yaro har ka shekara 30 baka gaji da baccin ba baccin bai ishe ka ba yanzu kai tsammanin za ka yi baccin da za ka koshi bayan watakila ga ƴaƴa watakila ma ga jikoki da kai kadai ka saba yanzu akwai tadakacen mutane da yawa a kanka in wane ya mutu dole sai ka je wajen jana'izar in wane zai daura aure za ka ce wane kanina ne ko ɗana ne ko kazaɗina ne in ba zan kawo ya ce ina ware to irin wannan lokacin zaka huta tun wancan shekarun da kai ba nauyin kowa a kanka wanda an yi mutuwa ba dole sai ka je ba baka gaji da bacci ba sai yanzu ai ba lokaci yanzu kan wahal min ar-ruqadi shin akwai wani bacci ba da mashibi bayan mutun yayi furfura wahal min wa'izil laka kal bayadi يغالب لونه لون السواد وهل من واعظ لك كالبياض وهل من واعظ لك كالبياض يغالب لونه لون السواد وهل من واعظ لك shin akwai wani wanda zai maka wa'azi kalbayari kamar wannan farar furfurar da take kanka akwai wani wanda zai maka wa'azi sama da furfurar da take kanka shine wahal min wa'izin shin akwai wani mutum da zai maka wa'azi min kalbayabi kamar furfurar da take kanka launuhu launin kan nasa launuhu launin kan nasa yugalibu yana rinjayar launin sawadi bakin gashi da fari ne ka da baki ne gashin sai gashi wannan bakin yazo yana rinjayar wannan shine launuhu launin dake kansa na farin gashi yugalibu yana rinjayar launin sawadi launin nan na bakin gashi to kaga tunda aka shiga wannan kaga mutun ya tabbatar da kenan rayuwa juyi juyi ne wallahi a'lamu.